Charapa, charapa. Snoopy, Snoopy. Bansan abunda se rabani ga kayesu. Rayuwa lahira. Kodadi Snoopy. Bansan abunda se rabani da kayesu. Ya raina idanka na marmarin Snoopy. Kar ka manta cewa Yesu Kristi yana ci, yana ganin dukkan komai. Idan kana marmarin zunubi, kar ka manta cewa Obama Allah yana ci, yana ganin dukkan komai. Yesu Kristi ya sani. Ina so umbauta masada dukan zuciyata. Charaba na so ya hanani. Jawo ni kusa, kusa. Yesu rike hanu na, cause I can't do this all on my own. Jawo ni kusa, 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 kusa. Se karike.